Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. A jiya Alhamis, gwamnatin Najeriya ta rage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa zuwa mako guda. Gobe Asabar aka yi shirin bude tashoshin na kasa da kasa. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a. Kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Keita.
Tokan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa an kashe wasu komandojin yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya.
Hada da su Abu Imrana wato komandan Iswa wanda ke jagorancin yakin sa na ruwa da kuma Malam Ibrahim da kuma Malam Abbas a daga cikin mutanen da ake kashe a cikin wannan farmaki da aka kai musu.
Za kuma a ji yadda jamhuriyar Niger ke kokarin hana mai da ita wani zango na masu safarar muggan kwayoyi.
Da an ka bincika an ka diba ashe kwaya ce kilogram wajen 168.
To ko me yasa har yanzu aka kasa samun yanayi na iya maida yan gudun hijirar arewa maso gabashin Najeriya garuruwan su?
Gwamnati ba ta yi aikin ta ba, daga local government zuwa mu senatoci zuwa executive, jama'an nan a koman da su gidajen su, in akwai boko haram a gari ma a je a kore su.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafa da shirin nan nasa na duniyar Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan turo. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labaran yau Juma'a a birnin Tokyo. Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki. Abinda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe, wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai ƙare. Ana sa ran zai ci gaba da kasancewa Prime Minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya, wanda zai zama Prime Minister kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi. Abe, ɗan shekaru 65 da haihuwa, ya faɗi cewa ya daɗe yana fama da cutar gyambon ciki tun yana matashi, kuma ya ce ana jinyar sa yanzu haka. A jiya Alhamis, gwamnatin Najeriya ta rage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa zuwa mako guda. Gobe Asabar aka yi shirin bude tashoshin na kasa da kasa. An dakatar da harkokin jiragen sama ne watanni 5 da suka wuce a zaman wani bangare na kokarin yaki da annobar coronavirus. Ministan harkokin jiragen sama na kasar ne ya rubuta haka a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, inda ya bayyana bakin cikinsa akan jinkirta tashi da saukar jiragen amma ba tare da ya bayyana dalilan matakin ba. A farkon makon nan, ministan harkokin jiragen sama na Najeriya Hari Sirika ya faɗi cewa za a sake maido da harkokin jiragen saman kasa da kasa ne tunda ba a samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a cikin jirgi ba. Biyo bayan bude harkokin jiragen sama na cikin gida da aka yi ranar 8 ga watan Yulin da ya gabata. Sirika ya ce sake bude harkokin jirgin saman ya zo da matakai don tabbatar da cewa ba a samu koma baya ba a ci gaban da aka samu wajen shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Keita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsare Keita a lokacin da aka yi wani juyin mulki a kasar a makon da ya gabata, inda Keita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare, an ba da rahoton cewa Keita ya ce ba tilasta mashi aka yi sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a koma wa tsarin demokradiyya cikin sauri. Majalisar Dinkin Duniya tare da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki Keita, wanda kuma ake kira IBK a takaici.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda sojojin ƙasar suka ce sun aika da wasu gaggagan komandojin ƴan ta'adda lahira. Hassan Maina kaina gare ka.
A wannan sabon farmaki dai, jiragen yakin Najeriya sun yi duran mikiya ne akan wasu manyan sansanonin mayakan ISWAP da ke zirin tafkin Chadi ta bangaren arewacin jihar Borno a wajajen Kirta Wulgo da Sabon Tumbun, inda aka halaka da dama daga cikin komandojin mayakan. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya min karin bayani.
Wato rundunan sojan Najeriya a ƙarƙashin Operation Lafiya Dole suka kai farmaki ma to ɗan Boko Haram da ɗan ISWAP a garin Kirta. Wato kuma wannan farmaki da aka kai an samu nasarar karkashe da dama daga cikin waɗannan mayaka, cikin wanda ake ganin an kashe sun hada da su Abu Imrana, wato komandan ISWAP wanda ke jagorancin yakin sa na ruwa, da kuma Malam Ibrahim da kuma Malam Abbas, suna daga cikin mutanen da ake kashe a cikin wannan farmaki da aka kai musu. A wannan an samu labarin wato game da sushe inda suke taro na gaggawa, sannan kuma su rundunar sojan sama suka tura jiragen yaki inda suka kai wannan farmaki, kuma aka samu nasara akan wannan al'amari.
Ko a bayan nan ma dai sai da sojojin tafkin Chadi suka kai irin wannan farmaki a yankin na Kirta Wulgo, kamar yadda General Boba Dobekri na rundunar sojan Kamaru ya shaida min.
After our operation on the north of Wulgo, we start to push Boko Haram on the field, kill around 30 Boko Haram and other start to scare.
Menene ya kamata a yi a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu.
Akwai abin da ake cewa policy din decapitation, wato a bi manya-manyan 'yan ta'adda a ɗauke su ɗayan bayan ɗaya. Idan aka yi haka, shi ne zai sa command and control structure ɗinsu, shi zai sa su cikin rudani, ya sa su rasa me za su rasa, sanin me za su yi da sauransu. Domin su na ƙasan ko kuma ƙanana, duk inda ai yawancinsu, in ka tambaye su me ya sa ma suke wannan faɗa, su kansu ba su sani ba. Wasu tilasta su aka yi, wasu yanayin zamantakewa ne ya sa su, wasu kuma kawai sun tashi sun samu kansu ko satu su aka yi daga wasu, ko wasu kuma an bi musu abin da ake cewa radicalization. Saboda haka ta yadda za a gama wannan abin shine a bi manyan komandojin su, shugabannin su, a bi su ɗayan bayan ɗaya, a dinga samun intelligence inda za su yi taro ko kuma inda suke gudanar da hidimomi. Ana amfani da wannan credible intelligence din, ana ɗauke su.
Yanzu dai abin jira a game shi ne irin tasirin da ruwan wuta da sojojin Najeriya da Kamaru suke wa wannan ziri na Kirta Wulgo, wurin kawo ƙarshen sansanin mayakan na ISWAP a wannan yanki. Hassan Maina kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
A lokacin da yake jawaban amincewa da tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa don neman wa'adi na biyu a jiya Alhamis, shugaba Donald Trump ya faɗi cewa zaben watan Nuwamba zai nuna ko kuri'un jama'a za su sa sakara da daddan tsarin Amurka, ko kuma za su bari masu ra'ayin zafafan sauye-sauye su lalata tsarin gaba daya. Trump, wanda ke fuskantar adawa mai karfi daga tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, ya fadawa wani taron jama'a da yawa a fadar White House cewa wannan zaben na da muhimmanci a tarihin kasar mu. Mutum sama da 1,000 da aka gayyata taron, ciki har da 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyar Republican, sun zauna kusa da kusa, kuma galiban su ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba. Suka yi watsi da shawarwarin kare lafiyar jama'a da hukumomi suka bada a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus. Jami'an kasar Cuba sun ce ana shirin sanya sabon matakin hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a matsayin wani bangare na kokarin rage yaduwar cutar coronavirus a Havana, babban birnin kasar. Gwamnan Havana, Reynaldo Garcia Zapata, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa 5 na safe. Za ta fara aiki ne daga ranar Talata ne zuwa. Zapata ya kuma sanar da hana zirga-zirga daga babban birnin na Cuba zuwa wasu lardunan. Ya ce gwamnati za ta sake duba tasirin sabbin matakan bayan kwanaki 15. Kasar Cuba dai ta iya shawo kan yaduwar annobar COVID-19 kusan gaba daya ta hanyar killace waɗanda suka kamu da cutar da kuma gano waɗanda suka yi cuɗanya da su.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karan zamu nufi jamhuriyar Niger, inda wasu miyagu ke kokarin mai da kasar wani zango na safarar muggan kwayoyi zuwa wasu kasashen Afirka. Amma hukumomin da abin ya shafa suka tashi tsaye, kamar dai yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma ya aiko mana.
Binciken da jami'an hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta Okritis suka gudanar a tsawon kwanaki akalla 10 a jihohin Doso da Yemai ne ya bada damar gano malabar waɗannan diloli da ke haraka tsakanin kasashen yankin tekun Gine da kasashen yankin arewacin nahiyar Afirka. Kamar yadda mataimakiyar daraktan ofishin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a a hukumar ƴan sanda kwamishin yana na Aishatu Bako ke ƙarin haske akai.
Hakimin wani gari a can cikin jihar Doso shine ya ga wasu kumshi hudu da bai raba da su, shi bai san ba waye kawo su, kun bai san ba na wane ne, bai san ba me suke kumshe da shi. Da yadda ya gaya ma gwamnan jaha na Doso da ƴan sandan da suke nan ofisin mai kula da yaƙi da miyagun kwayoyi da procurer, dan take sun ka zo da an ka bincika an ka diba, ashe kwaya ce kilogram wajen 168. Ashe waɗanda suke da wannan ƙwayar ba Doso ba suke da zama, bincike ya nuna cewa suna a nan garin Yemai da zama. Da anka zuwa bincike an samu mutum uku a nan, duka kuma ƴan ƙasar Niger ne, an same su a nan wurin birnin Yemai a karshe Kubiya da karshe Yame 2000. Kuma a nan ma da anka yi wani bincike daren shekaran jiya wayewa sahe jiya, anka same su da ƙwaya kilogram 160. Am boys a cikin wata mota da suke shirin kai jiha Agadez, kasashen Afrika na arewa ne za a kai ta da mota biyu suna nan, iran Mercedes da Volvo. Baka tabar wiwi kimanin kilogram 348 ne anka kama.
Kamar yadda aka saba a al'adance, idan ƴan sanda suka yi irin wannan wawan kamu a wannan karan ma, alkali mai tuhuma procureur de la republique ya ziyarci ofishin hukumar ta Okritis domin jinjinawa ma'aikata saboda abinda aka kira dagewar su akan aiki. Nasiru Abdu na daga cikin mataimakansa.
Kayan aiki da agresu da aiki suka yi ya nuna sun yi aiki mai kyau. Ya ce da kwayan nan dole ne shugabanni su yi shi saboda akwai illoli da yawa da suke kawo su kasa. Bayan shi akwai wadansu laifuka da shan kwayan nan ne suke kawo su.
Gudunmuwar al'umma wani abu ne da aka yi amanar cewa yana taimakawa jami'an tsaro wajen gudanar da aikin tsaron kasa, kwatankwacin yadda aka gani a wannan cikon.
Al'umma kan ku gaji, tunda wanga aikin ba na ƴan sanda kawai bane, ku kama musu domin mu samu mu ceci al'umman mu, ceci yaran mu, tunda in kun diba kun gani kwaya tana nan tana banna.
Jamhuriyar Niger da ke tsakiyar yankin Sahel na matsayin wata hanyar da aka gano cewa akasarin masu fataucin miyagun kwayoyi da masu safarar makamai kan ratsawa don shigar da hajojinsu daga kasashen kudu da Sahara zuwa arewacin nahiyar Afirka, ko kuma daga yankin na Maghreb zuwa kasashen kudanci. Dalili kenan hukumomin kasar ke kara tsaurara matakai don dakile waɗannan hanyoyi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a Jamhuriyar Niger.
Daga Niger kuma bari mu sake kadawa Najeriya, inda majalisar dattawan kasar da sauran masu ruwa da tsaki ke ganin ya kamata a ce zuwa yanzu an magance matsalar tsaron arewa maso gabashin kasar har ƴan gudun hijira sun koma garuruwansu. Daga birnin Maiduguri ga Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Mutum da ke kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa ta ce ya kamata gwamnatin tarayya ta kawo ƙarshen matsalar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin Najeriya da zai ba da damar maida yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali. Din saka dubban su ke ci gaba da kasancewa cikin sansanin yan gudun hijira cikin mawuyacin rayuwa. To ran Laraba ne dai wannan kwamitin suka ziyarci babban birnin Maiduguri don ganewa idanunsu inda al'amura ke gudana, musamman ma yadda hukumar bunƙasa shirin arewa maso gabacin Najeriya ke gudanar da ayyukanta game da waɗanda iftila'i ya shafa da ma ziyartar wasu sansanoni yan gudun hijira don tattauna irin hanyoyin da za a bi na magance matsalolin da ake fuskanta a jihar. Yanzu hakan aka ce an shiga shekaru 12 kenan ana fama da shi. Sanata Yusuf A. Yusuf dai shine shugaban wannan komiti.
Batun tsaro abu ne wanda ya dami kowa ya dabi kowa a kasar Najeriya. To mun gani mun ji za mu je ko mu je mu iyakan kokarin mu abinda za mu yi yadda za mu sa duk yadda za mu yi a rage wannan insecurity a Najeriya balle ma a wannan wajen.
Sanata Ishaku Abu dai dan majalisar dattawa ne da kuma ya kasance member a cikin wannan komiti. Ya dai bayyana abin da ya ganewa idanunsa ne lokacin jaransu ga waɗannan sansanoni yan gudun hijiran.
Na gan abin tosai, na gan abin bada hawaye. Bai kamata ɗan adam yana wani haka. Constitution Najeriya ta ce ainihin aikin gwamnati shine ta bada tsoro da kuma kare haƙƙin ɗan adam. Mutum yana cikin IDP camp shekara 6 zuwa shekara 12 gwamnati bata yi aikin ta ba. Daga local government zuwa mu sanatoci zuwa executive ba mu yi aikin mu ba. Jama'an nan a komar da su gidajen su, in akwai boko haram a gari ma a je a kore su. A komar da su gona su je suna noman su suna kasuwanci ana tare su. Shine kawai mafita. Amma ka komar da mutum ya zama maroka bai so ya yi roko ba ya zo yana bara ba sa so. Shugaba Buhari ka komar da yaran mu gida ka komar da yawan mu gida je su yi noman su su sana su.
Zaka dai akwai ɗaruruwan yan gudun hijira daga cigaba da samun matsaguni a wasu sansanonin fuskara da mata da kananan yara da wasu daga cikin su suka kasance marayu.
Kai mun mai sunanka? Shekaranka nawa?
Shekara 7.
Daga ina kuka zo?
Daga Bata.
To babanka rikicin nan ne ya kace shi? A wannan rikicin? Ku nawa ne a gidan ku?
Mu biyar. Akwai kanne na guda biyu. Yana kosu guda uku.
Kana zuwa makaranta yi su? Kana klasi ma?
Ni a makarantar Islamiyya ne.
Shekaran ku nawa daga zuwa Maiduguri?
Kididdigar majalisar ɗinkin duniya nuni da cewa yanzu hakan akwai 'yan gudun hijira a shirya arewa maso gabacin Najeriya miliyan 3,400. Yanzu hakan ke ci gaba da samun matsuguni a wurare daban-daban wanda kuma ke neman ɗaukin gaggawa. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da zaɓin da jam'iyyarsa ta masa na sake tsaya mata takara a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwambar wannan shekara, yayin da jam'iyyar ta Republican mai mulki ta kammala babban taronta na ƙasa a ranar Alhamis. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan za mu duba matsanancin guguwar nan ta Laura da ta sauka a wasu sassan Amurka. Sannan mu koma kan batun matsalar zargin warin launin fata da har ta sa wasu ƙungiyoyin wasan ƙwallon kwandon Amurka na gasar NBA da wasu makamantansu suka janye daga filin wasanni. A wani mataki na nuna rashin gamsuwarsu kan abin da suka kira rashin adalci da 'yan sanda ke nuna baƙaƙen fata bayan da suka harbi wani baƙar fata da ake kira Jacob Blake a jihar Wisconsin. Yau fitowar da shirin na duniya Amurka zai mai da hankali a kansu kenan. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da tikitin da jam'iyyarsa ta Republican ta bashi don ya tsaya mata takara a zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 3 ga watan Nuwambar wannan shekara.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Sun ya sanar da amincewar tasa ne yayin da yake jawabin rufe babban taron jam'iyyar ta Republican wanda aka kwashe kwana 4 ana yi ta yanar gizo sanadiyar cutar coronavirus. Yayin wannan jawabi nasa wanda aka watsa shi kai tsaye daga fadar gwamnatin Amurka ta White House, shugaba Trump ya bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu cikin shekaru 4 da ta kwashe, kama daga bunƙasa tattalin arzikin Amurka, samar da ayyukan yi, tsaurara matakan tsaro a iyakokin kasar, samun nasara akan masu ikrarin jihadi da daukan matakan da suka dace wajen yaki da annobar coronavirus zuwa kalubalantar kasashe irin su China, wacce yace tana kwarar Amurka wajen harkokin cinikayya. Shugaban Trump ya kwashe lokaci yana sukar manufofin abokin hamayyarsa Joe Biden, wanda ya ce bai cancanci ya jagoranci Amurka ba. Karama na Trump da ya yi martani ne ga Biden, wanda shi ma a makon da ya gabata ya cicciki Trump yayin babban taron jam'iyyarsa ta Democrat, inda shi ma ya nuna rashin cancantar Trump. A daren ranar Laraba, mataimakin shugaban kasa Mike Pence shi ma ya amince da zaben da jam'iyyar ta Republican ta maza hana zaki ya tsayawa takarar mataimakin shugaban Amurka a karo na biyu.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican Party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States.
Idan kuma muka koma kan batun mahaukaciyar guguwar nan ta Laura da ta sauka a gabar tekun jihar Louisiana da tsakar ranar Alhamis, wacce karfinta ya kai aji na hudu, guguwar ta huce ta koma matakin matsanancin iska dauke da ruwan sama. Amma har yanzu masana na gargadin cewa tana cike da hadari da ka iya kaiwa ga mutuwa. Guguwar dai ta isa gabar tekun jihar ne, tana mai tafiyar kilomita 100 cikin sa'a daya. Sannan an yi hasashen zata zubar da ruwan sama mai tsirin tsawon santimita 46 a sassan jihar ta Louisiana da Arkansas.
About 180 miles, even 200 miles potentially.
A watanni dai suka ce an samu asarar rayuka hudu, sannan sama da mutum 700 a jihohin Texas da Louisiana. Na zone babu wutar lantarki, baya ga dimbin gidaje da guguwar ta yi kace-kace da su. Tunejin shugaba Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Louisiana, Texas da Arkansas, yana mai cewa ƙarshen makon nan mai zuwa zai kai ziyarar ganewa idansa a yankunan da guguwar ta ratsa. Yayin da ake ji da bala'in guguwar ta Laura a gefe guda, a can birnin Kenosha a jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka, kura ta ɗallafa tun bayan harbin wani ba'amurke baƙar fata ɗan asalin Afirka da 'yan sanda suka yi a ranar Lahadi, wanda ake kira Jacob Blake. Lamarin da ya harzuka jama'a suka shiga zanga-zanga. A halin da ake ciki yanzu haka, Blake na kwanci a asibiti. Wannan lamari na harbin Blake ya ƙara rura wutar kiraye-kirayen da ake yi ga 'yan sanda na su kawo ƙarshen zalin baƙaƙen fata da suke yi. Lamarin da har ya kai ga ƙungiyoyin wasan ƙwallon kwando da dama suka janye wasanninsu a wannan mako a matsayin nuna buransu.
All three NBA playoff games scheduled for Wednesday were postponed.
Wani ne sun ce an kira 'yan sanda ne a wani gida, inda wata mata ta ce saurayinta ya zo gidan ba tare da izininta ba. Rahotannin sun nuna cewa 'yan sandan sun gamu da cikas a lokacin da suke kokarin shawo kan Blake mai shekara 29 a kofar gidan matar, inda har ta kai ga suka bishi a baya da ya je zai shiga motarsa. Ma'aikatar shari'ar jihar ta Wisconsin ta ce yayin da Blake sun kuya don ya shiga motar tasa, sai ɗan sanda mai sunan Rustin Shesky, wanda ya kwashe shekara 7 yana aiki a matsayin ɗan sanda, ya cafke rigar Blake ya kuma harbe shi da bindiga har sau 7 a baya. Hukumomin da ke bincike dai sun ce an samu wuka a cikin motar Blake, yayin da rahotanni ke nuna cewa shi Blake ɗin ya faɗa wa 'yan sanda cewa yana ɗauke da wuka. Sai dai babu wata shaida wacce ta nuna cewa ɗan sanda Shesky, wanda ya harbi Blake ɗin, yana sanar cewa yana da wuka a lokacin da ya harbe shi, ko kuma shi Blake ɗin ya masa barazana da wukan ne. Sai dai lauyoyin Blake ɗin sun ce bai yi wata barazana ga 'yan sandan ba, kuma sun musanta zargin cewa yana ɗauke da wata wuka. Suna masu cewa sun kuyawa da ya yi a motarsa ƙoƙarin ya yi ya fitar da 'ya'yansa ƙanana su uku daga cikin motar don ya kare su daga abin da ke faruwa. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma June Lagos Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Sabonmu na farko ya fito daga Ibrahim Musa Wada Barke Ladi jihar Plateau a Nigeria. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka amin. Ya ce haba shugabannin kungiyar ta Allah a karamar hukumar mu ta Barke Ladi take jihar mu ta Plateau. Wallahi rabuwar kawunan da kuka yi wallahi hakan sam bai dace ba. Ya kamata ku hada kungiyar ku wuri guda domin samun ci gaban karamar hukumar mu ta Barke Ladi take jihar mu ta Plateau. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika cewa da gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi cewa a shirye yake ya sanya hannu domin aiwatar da hukuncin kisa akan matashin mawakin nan da yayi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan yayi daidai kuma dama abin da ya dace kenan. Sai kuma sakon na gaba ya fito daga Ali Modu Admo Baga. Ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ya ce da a ce shugaba Buhari zai dauki shawara da gwamnatin Zulum na jihar Borno ya bashi ne imani da Allah sai Boko Haram ta zama tarihi. Dan gaskiya duk gwamnati da ta kasa tsara rayuka da dukiyar al'ummar kasar ta to tamtsan babu gwamnati ne a wannan kasa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce tarwatsa runduna Dar es Salaam a jihar Nasarawa da dakarun sojojin Najeriya suka yi yayi daidai. Allah ya kara ba su nasara murkushe kowace irin kungiya ta yan ta'adda a kasa baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Abba Dambam dake jihar Bauchi. Ya ce muna Allah wadde da yin garkuwa da dalibai a jihar Kaduna. Muna fata masu wannan dabi'a za su tuba su daina. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na tsira kudin fito da masu shigowa da na'urorin mita ta wutar NEPA yayi daidai. Kuma wannan wani abu ne da ya dace gani yadda ake ci da gumin jama'a da sunan biyan kudin wuta a kowane wata. Mun gode sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labaran yau Juma'a a birnin Tokyo, Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki, abinda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe, wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai ƙare, ana sa ran zai ci gaba da kasancewa Prime Minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama Prime Minister kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi. A jiya Alhamis, gwamnatin Najeriya ta dage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa zuwa mako guda. Gobe Asabar aka yi shirin bude tashoshin na ƙasa da ƙasa. An dakatar da harkokin jiragen sama ne watanni biyar da suka wuce a zaman wani bangare na kokarin yaki da annobar coronavirus. Ministan harkokin jiragen sama na ƙasar ne ya rubuta haka a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, inda ya bayyana bakin cikin sa akan jinkirta tashi da saukar jiragen amma ba tare da ya bayyana dalilin matakin ba. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Keita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsare Keita a lokacin da aka yi wani juyin mulki a kasar a makon da ya gabata, inda Keita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare, an ba da rahoton cewa Keita ya ce ba tilasta mishi aka yi sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a koma wa tsarin demokradiyya cikin sauri. Majalisar Dinkin Duniya tare da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun bukaci a saki Keita, wanda kuma ake kira IBK a takaici.
To masu sauraro, da haka mun kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma a dakaki shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Station wacce ta amana sautin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.